A Najeriya dai rayuka da dama ne ma ke salwanta ta sanadiyar tashi-tashi hankula da ke da nasaba da fadin kabilanci ko addini musamman ma a jihar Arewa. To sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma yasa yanzu wata cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Dialogue for Peace wato IDFP a takaice tare ko da haɗin gwiwar cibiyar shiga tsakanin Taking Abdulaziz International Center for Interfaith Case shirya tarukan kawo fahimtar juna a jihar Plateau, Taraba, Benue, Kaduna da kuma jihar Zamfara da ke fama da tashi-tashi hankula. Yayin wannan gangami na kawo fahimtar juna, tawagar cibiyar ta ko gudanar da taron ne ma a garin Gembu da ke yankin Mambila inda aka tattaro masu ruwa da tsaki. To a mako da farko sai da suka ziyarci mai martaba lamda Mambila Dr. Shehu Audu Baju, inda ma basara ke yi ba da wannan kokari.
Tura suka ce necessity is the mother of invention. I'm very sure forum naku nan wa'anda suka yi zanna suka kirkiro wannan sun duba yanayin duniyan ne yadda take. Crisis tana faruwa all over, and kuma causes na crisis in they are numerous da ba za mu iya enumerating ba.
Hajiya Salamatu Ibrahim na ko cikin jami'an wannan cibiya da ke mafafa ganganin an samu zaman lafiya a Najeriya.
Sunana Hajiya Salamatu Ibrahim, ni ce sakatariya ta Central Coordinating Council na wannan kungiya na wato wannan hadaka ta musulmai da kiristoci da suka zo tare don su ga cewa mun zauna lafiya a Najeriya. Muna ta kokari yanzu ban da wannan taron da muke a nan Taraba, da akwai wa'anda a yanzu ma suna Kaduna suna shigen irin wa'annan tarurruka na inda za a kawo kiristoci da musulmai su zauna a tattauna shin me yake kawo rashin zaman lafiyar nan, shin ya za a yi a magance wannan rashin zaman lafiya, shin me ya ma kawo shi da dai da tun an sani cewa tun asali banda ƴan shekarun nan na baya haka muke zaune lafiya a jahohinmu da musulman da kiristoci babu irin wa'annan tashin hankula.
Shi ma wani mai bishara Pastor Ibrahim Joshua da muka namcewa yayi
gadanin gingimu da ya kamata mu zo mu wayar da kan mutane. Na ukun sa kuma shi masarautar garin nan ya kamata mu zo mu karfafa su don suna babban kokari na kawo jama'a da addinai daban-daban, al'adu daban-daban su zama lafiya. Saboda haka shi yasa muka ce dole ne mu zo nan mu zo mu jaddada batu na zama lafiya da ya kamata kowa ya zama lafiya.
Jihar Taraba na da kaurin suna a tashi-tashin hankula, batun da jami'ar cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Leo A. Solomon ke cewa dole fa a tashi tsaye
don taimakon Allah za mu yi nasara wannan tafiya. Shawara shi ne ɗaya, mu yi hakuri da juna. Na biyu shi mu yafe ma juna. Na uku kuma mu taimaka ma juna, mu saya domin wani. Na biyar shi ne Allah ne ya halici kowa, kuma halitan kowannan Allah ne ya san inda kowa nashi yake. Mu haɗa kai tare mu gina ƙasar nan, mu samu salama wanda zai taimaka ma domin cin gaban abubuwan da muke bida daga gwamnati da kuma mutane kaman kai.
Koma da menene dai, fatan talaka shine Allah ka karshen irin tashi-tashin hankulan da kan ja a san rayuka da dukiya a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.